أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau zan mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na ilimin adabi na Larauci da ce muqama ta Badi'u Zamanul Hamzani mai rasuwa shekara ta 398 ya rasu shekara ta 402 Allah ya mishi rahama kenan daga wannan 402 kawai 398 kenan daga nan mutun zai kiyasta cewa tsakanin shi rasuwar shi da wanda ya biyo bayan shi al-Imam al-Hariri shekara nawa ce shi ya rasu 516 zan mu tashi a muqama ta biyar a cikin wannan jerin muqamar da ke hannunmu ba wa muna nihin a asalin muqama shi yadda ya rubuta ta ba Allah mishi rahama المقامة تبير المقامة الكوفية مقامة تقرن كوفة حدثنا إيسى بن هشام يتي إيسى بن هشام يا بام الأباري قال إيكي تيوا كنت وأنا فتي السني ناكسن تي لوكا تند ناكسن تي متاشين شيكالو إنامي متاشين شيكالو شيكالونا أنكتن أشد رحلي لكل أمايا إنا دولي سردي ناغ دكا وانا أبون هوكا وأركض إرفي إنا زابرد إنغرمن دوكينا ila kulli giwaya zuwa ga dukkan wata halaka da gawaya da giwaya duka ana faɗa ma'anar su daya ce yace hatta sharabtu min al-umr sa'iga hatta hasse da sharabtu nasha min al-umr daga rayuwa sa'iga ume da dadar hadiya rayuwa ta kasance kyakkyawa walabistu min ad-dahr sabiga walabistu kuma na sanya sabiga huci kakkar saka min ad-dahr daga cikin zamani tufa mai cikakkar saka wadda ta kai ta azu aji na sanya ta yana so nuna mana cewa yarinta ta na tashi a cikin jin dadi da kwanciyar hankali falan man sahan naharu yace yayin da wannan rana ta yi haske bijani bilaili a dabarar dare na yace wa jama'atu lil ma'ad zaili kuma na tattara zaili gezata lil ma'ad dan saboda makoma wadiitu zaharul maruda sai na hau bayan horarren doki al maruda shine doki horarre na hau bayan shi li ada'il mafaruda dan inje in bada farillar da Allah ya azama ni ita ce haji ma'ana bayan ya tashi cikin wadata da kwanciyar hankali yana ta dukkan wasu abubuwa na hauka tare da shi ake na matasa na yarinta yace lokacin da hankali ya zo mini na hau doki za wallahi yayye horarre wanda zan je in bada farilla yana so ya nuna mana al-maruda al-mafaruda yace wa sahibani fi tariqi rafiqun rafiqun wani irin aboki sahibani yayi abuta da ni fi dariki cikin hanya lam unkirhu wanda ban yi musun shi ba min su in gami da mummuna bazan ki shi ba gami da wani mummuna abu ma'ana mai kyakkyawan hali ne falan ma tajalaina yayin da lamarin mu yayyayi kowa ya san kowa kowa ya gane halin kowa shine tajalaina wa khabbarna bi halaina muka jarraba halayen mu dan bulaguro in kana so kai bulaka san halin mutun da mutuncin shi da kirkin shi da rishin kirkin shi ku yi bulaguro tare wanda za a dade ana yi ba bulaguro na musabkai kowa watsi ba bulaguro wanda za a yi kwana biyar shidda ana yi kuma tare ake to anan zaka gane mai hakuri ne ko rishin hakuri shi yasa Umar ibn al-Khattab Allah ya rada shi in ka zo kace mishi za a ba ma wani shugabanci ko akan wani abu zai bincika wayi bulaguro da shi in an ce wani ne sai kirayo shi ce ya bashi labarin halayen shi anan zai tona asirin shi to yace lokacin da halayen mu suka bayyana safaratul qissa sai qissa ta yi haske an asalin kufiyin gami da asalin wani bakufi sai labari ya bani tabbas in cewa hira ta kai mu da shi muka na gane cewa mutun ne asalin nagarin kufa wa mazhabin sufiyin kuma mazhabin shi ba sufiye ne sufi a wancan lokacin shine kawai masu gudun duniya ba sufanci ba a yadda muke tunanin shi na yanzu wasirna yace muka yi tahiya falamma ahallatna al-kufa yayin da muka sabka garin kufa milna ila darihi sai muka karkata zuwa ga masabkin shi gidan shi wannan bako muna tahiya garin kufa tunda shi ne kufa ne gidan shi muka sabka wada khalna ha sai muka shiga cikin garin kufan nan wa qad baqala wajhun nahari haqiqa huskar rana baqala ta huto huskar rana ta huto ma'ana kawai gari ya yayi wa hadarra janibuhu gehen shi yayi haske yayi kore walan ma atamada jafanul layli wa tarra sharibuhu walan ma yayin da jafanul layli kasko na dare akushi na dare ita madayin rumtse idan shi watarra sharibuhu gashin bakin shi ya huto yace ma'ana kawai yana nihin yayin da dare ya zo asali ne hodo usulubi na magana akan cewa wasu maganganu wanda sai ka gane zaka san menene yake nihi yace qur'a yayin kawai da dare yayi yake nihi qur'a alaina albab sai aka kwankwasa mana kofa fa qulna sai muka ce manil qari ilmuntab wane ne mai kwankwasa kofar nan mai zawwa bayan wani ya zo dama kun ga a can darasi muka ce almuntab na tanawab shine ka zo bayan wani ya zo faqala sai yake cewa shi wannan mutum da muka tambaye shi wake kwankwasa kofa da dare nan alqari kaga da an bakiyo yi shine mai kwankwasawa ba qari na karatu ba da halamza faqala sai yake cewa wafudul layl an tahiyyad dare ne wa bariduhu kuma yan aiken dare ne wa fallul ju wanda yunwa ta kariya ne wa dariduhu wanda yunwa ta koro ne wa hurrun qadahu durr matane wanda cuta ta koro shi wa zamanul murr da zamani mai dacci shi ya koro ni gidanku wa daifun wada'u khafifun bako ne wanda takon shi mai tabshi ne ma'ana yunwa ta kai shi ta yadda hannawin shi babiya bace bai yadda nauyi takin kasar shi mai sauki ne wa dalatuhu ragifun abun neman shi kawai gurasa wa jarum yasta'di alal ju'i makwabci ne wanda ke ta'addanci ga yunwa wal jaybul marqu da arjihu wanda yake tsagagge duka wannan bako daga kwankwasa tambaye cewa wane ne mai kwankwasa gida duka yake ta fada wannan sufofin nashi aljihun shi ma a tsage yake tabbacin cewa babu komai a ciki yace wa garibun uqiratun naru ala safarihi bako ne wanda an kunna wuta a cikin bulaguran shi wa nabahal awwa'u ala asrihi yan kuikuyo suna ta kuka akan bayan shi yace wa nubizat khalfahu husayyat a bayan shi kuma an abun nan nubizat an jefa al-husayyat dan tsakankwani wanda suke kanana ma'ana in ya wuce dan saboda mutane sun rena shi da rishin ganin kimar shi har da tsakuwa ake ta gifar shi wa kunisat ba'dahu al-arsat wanda bayan shi ana abun nan kunisatil arsat ana share falhajiya in ya buga ban gidan wani har sai ya share kafa shi ma dan saboda sai ya share titin gidan nashi dan kayya jaya mishi talauci yace fanidhuhu dalihun raman mara kumin shi dalihun gajiyayye ne wa aishuhu tabrijun kuma rayuwar shi mai kunci ce wa min duni farkhaihi mahami yace min fi farkhaihi koma bayan ɗan yaran shi kuma mahamihi akwai abin da yake akwai dajizzuka fihun wanda suke masu yalwa ma'ana yallena na bar su a guri mai nisa mai tsawo duka yana ta bayyana musu abubuwan tausayi da za a tausaya mishi a cikin sha'anin shi qala isa bin hisham yake cewa faqabatu min kisi qabdatul laisi sai na damko daga cikin jikata damka irin ta zaki damka zaki damka ce mai kari dan tausaya mishi da kari na cafko jikata da ɗan canji na suke ciki in taimaka mishi da isa wa ba'astu ha ilahi sai na aika mishi zuwa ga wannan kudade wa qultu sai na ce mishi zidna su'alan na zidka nawala qara roƙonmu zan mu ƙara baka fa qala sai ce ma urida arful udi ala ahr min narul judi yace ma urida ba abujuro ba da arful udi kamshin iccen turare ala ahr ga abu mafi zahi min narul judi gami da wutar kyauta kamar yadda turare in aka dauki wuta aka nasa shi ciki yaji zahin ta yake ba jama'a kamshi to kuma sai an abun gakin ku irin wannan abun kuke iya huddo wani abu ku bada yace wala luqiya wafdul birri bi ahsan min baridi shukuri yace ba a taba gamar da wafdul birri yan aike na kyautatawa ba bi ahsan da abu mafi kyau min baridi shukur daga dan aiken godiya ma'ana kawai ina godiya game da abin da kuka bani wa man malakal fadala duk wanda ya mallaki wani dan saura falyu asi ya taimaka falan yazhabul urfu bainal lahi wan nas yace a tsakanin mutane alheri bai tafi ba tsakanin mutane da Allah me yi Allah zai mishi yace amma kai fa haqqaqallahu amalaka Allah ya cika maka abun neman ka waja'al al-yadul ulya laka Allah ya sanya yadul ulya ta kasance gare ka yadul ulya khairun min yadus sufla da annabi yake fada ma'ana Allah ya sa dai ka karo mini kyautar da kake yadda ka bado Allah sa ka karo qala isa bin hisham yake cewa fa fatahana lahu al-baba sai muka buda mishi kofa wa kulna muka ce udkhul ka shigo fa iza huwa wallahi shaykhuna abul fatah al-iskandari sai gashi kawai shehin mu ne abul fatah al-iskandari fa qultu sai nace ya abul fatah ya kai abul fatah shadda ma balaga minka al-khasasa yace mafi mamakin tsananin abinda san kanka ya kai san kai ya maka yawa tsananin bukata ta kai maka hayar da san kai ya kai kaga haka shadda bi ma'ana ma ashad yace wa hadha zayyi khasa kuma da wannan ado naka wanda yake kebantacce kai kade kake da shi wannan sifa da kai ta fada can baya fatabas sama sai yayi mulmushi wa an sha ya kulu sai fara yana cewa la ya gurran naka allazi ana fihi min at-talab ana fi sarwatin tu'a shuku tu'ashku yace laha burdatu darabi ana law shi'tu la takhaztu suqufan min az-zahabi yace la ya gurran naka allazi ana fihi kada abinda ke nike tare da shi na nema ya rudar da kai ka rika dibi na a wulakanci ana fi sarwatin ina cikin yalwa da wadata tushaqqu laha burdatu darabi wadda ana tsagawa gare ta bargo na jin dadi da horin ciki ba talauci yasa nike muku wannan barab ba kakkare na ni yace ana laushi itu da a ce ni na ga dama yadda na baro wadata a gidanmu latakhaztu suqufan min az-zahabi da na riki rihin dakin mu ma na zinari a can inda na baro gidanmu cikin wadata nike da cikin arziki wannan illa bulaguro ce ta sa hannu zo nike roƙon ku kenan dan ka bani ka tsaya ka gaya mini magana bayan babawo bace ta sa nike roƙon ku nan ta kare gaba insha Allah zan mu tashi al-muqamatul asadiyya muqamata zaki muqamata shidda kamar yadda aka ambace tan mutun zai ga zakin zai ga tana daga cikin kalimat din ta asadiyya kin ne kuma abinda ta kumsa hali ne na al-asadiyya سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله